da sauran waɗanda suke rubuce-rubuce akan abin da ya shafi lamari na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da jimawa sun yi rubuce-rubuce wanda ya zamanto yana da fuska biyu. Akwai waɗanda suke rubutu ta wurin suka da ɓatanci, musamman lokuta da ake kira wato lokacin crusaders, wato wasu waɗanda suka zamanto masu yaɗa abin da ya shafi karantarwa na Christianity. A wannan lokacin sun yi abubuwa da dama na tabdili da taharifi, na caccanje abubuwa waɗanda suka bakanta janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma lokaci na tafiya sai ya zamanto wasu sun shiga cikin wannan wato harka, suka yi bincike kuma suka yi adalci wurin ba da sakamakon wannan bincike nasu, saboda yawansu ina jin na yi talkisin bai fi mutum 20 daga cikinsu ba waɗanda zan yi magana a gurguje a kansu. Ɗaya daga cikinsu wanda shi mutumin Faransa ne, tunda maganar wannan janibi da muke kai a Faransa aka fara irin wannan lalata, to sai ya zamanto akwai wani wanda ake kiransa Alphonse Lamartine, wanda shi wannan mutumin Faransa ne ya yi magana a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa idan dai girman hadafi, wato girman manufa na dan adam, da kuma karancin abin da zai yi amfani da shi ta wurin riskan wannan abin da yake buri, da kuma samun sakamako wanda ya gigita hankalin kowane mai hankali, idan dai waɗannan abubuwa guda uku, bayan manufa babba da kuma karancin abin da za a amfani da shi wasa'il kenan ta wurin cimma wannan burin, da kuma samun sakamako wanda ya kasance zai gigita duk wani mai hankali, idan dai waɗannan ka'ida abubuwa guda uku su ake amfani da su a matsayin mizani na mutumin da ya kasance wato wanda yake da wata mauhiba, wanda yake da wata baiwa, wanda za a kira shi genus, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kulawa da irin yadda ya rayu. Hakika lokacin da wasu suka yi fice ta wurin kera makamai, wasu ta tabbatar da abin da ya shafi lamari na doka, wasu ta gina dauloli mabambanta, to a wannan lokacin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance wato abin da ya aikata shi ba wai gina dauloli kadai yayi ba, a'a, gina halitta yayi da gina al'umma, wato ya kasance kusan 1/3 na mazauna wannan wato farfajiya ta duniya wasu ka kasance mabiyansa ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan haka ya rusa al'adu waɗanda suka zamanto sun saba da koyarwa na addini, abin da ya shafi aƙidodi wanda suka zamanto sun ci karo da koyar addinin musulunci. Sannan kuma ya zamanto a kan haka ya rayu shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zamanto yana karɓan wahayi wanda da ita wannan wahayi yake isar da waɗannan saƙonni, kuma haka ya rayu har zuwa lokacin da ya intikali, ibada ya kowa ga Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan sai ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a ƙarshen maganarsa shi Lamartin, yace to na farko dai manzo Allah zaka iya daukan sa matsayin philosopher, in ka ce philosophy abin da ake kira da philosophia ne, wato daga kalman Greek ne, in an ce philosophia wato ma'abucin mai son hikima shi ne ainihin fasarar philosophy, wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abucin hikima ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto a ma'abucin wato baiwa ne ta wurin ainihin fasaha na iya magana sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma ya zamanto shi wato ya zo da sako ne wanda ya zamanto daga Allah tabaraka wa ta'ala, bi ma'ana shi manzo ne. Sannan har yanzu shi kadai ya zamanto shine mai shirya wannan al'umma doka, bi ma'ana dokokin da take rayuwa a kansa, ya zamanto shine bi ma'ana sahibu shari'a ce. Bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mayaki ne wanda ya zamanto idan an je wurin yaki, tarihi ya nuna irin jarintarsa sallallahu alaihi wasallam da irin nasarorin da ya samu a wannan janibi. Sannan bayan haka daga ƙarshe ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sanda aka samu dauloli waɗanda ba su gaza guda 20 ba, waɗanda aka kafa su, waɗanda gaba ɗaya suna bin koyarwa ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, bayan ya tabbatar da wata daula guda ɗaya wadda ita wannan daula ita ce daular da ake daula ta imani, wanda ake tarayya da kowa a ciki duk wanda ya imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ba tare da bambanci na jinsi ko bambanci na kabila ko kuma abin da ya kama da haka ba dai karshe ce yana da tambaya in akwai wani abin da ake gwada daukaka wanda zai nuna daukakan dan adam shin akwai wani wanda za a ce yayi ci nasara ya samu sama da abin da yake nema a cikin hadafinsa kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ansa babu abin da ya rufe da shi kenan as regards all standards by which human greatness may be measured we may well ask is there any man greater than he akwai wani wanda yake sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ansa babu shi wannan lamacin yayi wannan magana ne tun 1854 ya yi wannan magana saboda haka ya zamanto wato magana ne ba ma wanda aka yi ta a wannan lokaci ba magana ce wanda ta jima kwarai da gaske akan wannan janibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka akwai wani da ake kiransa Edward Gibbon da dan uwansa Simon Oakley shi kuma yayi magana a cikin wani littafinsa da ake kiransa History of the Saracen Empire shi ma wannan maganan da yake 1870 yayi 1870 yanzu muna 2015 zaka ga aidin yawan shekarun da aka dauka bayan wannan magana nashi shi kuma abin da ya duba ba ya dubi shaksiya ta manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya dubi musulunci wato a matsayin irin tabbatar musulunci ba tare da tahrifi ko tabdili ba wato yadda abin yake zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abin ya dauki lokaci ya an dade ana tafiya kan haka ba samu canji kamar yadda aka samu a sauran wasu addinai wanda suka gabata bimana aka samu canje-canje a cikin lamarinsu ba nan kuma yana cewa shi Edward Gibbon yana cewa idan ka dubi tabbata na wannan addini wato addinin musulunci wato ya ishe ka mamaki a ce wannan addini ya tabbata yana tsarkakakke wa yadda aka fara shi a Makka aka karasa a Madina kuma aka biyo zamanuka masu yawa waɗanda suka biyo daga baya amma duk da kasancewa haka sai ya zamanto mabiya wannan addini ba su kasance sun yi katsalandan ta wurin jirkita wani abu a cikin wannan addini ba sai ya zamanto sun tabbata ƙarƙashin wannan koyarwa na shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abu ɗaya da ake faɗa a shiga wannan addini a wancan lokacin shi ake faɗa har zuwa wannan lokaci da shi Edward Gibbon yake magana 1870 wato shi ne kalma ɗaya wadda ba ta samu canji ba ita ce kalmar cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah kuma manzon Allah wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne wannan kalma a duk inda mutum zai karbi musulunci ita ce kalmar da za a yi amfani da shi wurin karɓar wannan addini ya ce ba a samu canji ba wannan kuma ya zamanto a lamari na abin da ya shafi wato janibi na tauhidi wato kadaita Allah tabaraka wa ta'ala ba a samu cewa duk abin da manzo Allah ya koyar bai saba da ka'ida na addinin ba kuma bai saba da wato burhanul aqli wato ka'ida na hankali ba idan kai koyarwa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne waɗanda ba su saba da hankali ba nan ma shi wannan Edward Gibbon da Simon Oakley yayi magana akan haka bayan haka akwai wani wanda ake kiransa Bosworth Bosworth Smith shi ma ya yi magana ne tun 1874 a cikin wani littafinsa da ake kiransa Muhammad and Muhammadanism a shafi na 92 yake cewa idan ka dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai gan shi jagora ne da yake da fiska biyu wato jagora ne na madda wato a janibi na shugabanci na zahirin lamari kuma jagora ne na addini wanda ya zamanto a zamaninsa babu wasu sojoji waɗanda aka ayyana ga su nan suna zaune saboda wato akan wannan tsarin wato yace babu wannan sannan babu wasu waɗanda aka ware su musamman wai saboda bada tsaro a'a a palace a ce kuma an ware wani wuri a ce wannan gidan sarauta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa babu wani yankakken kuɗin shiga wato abinda za a ce wani rangano ne yana shigowa kamar yadda muka san kasashen duniya za mu gaske da ainihin hanyoyin kuɗin shiga mabambanta a yanzu wasu ta mai wasu ta wurin yawon bude ido da abinda ya kama da haka yace to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan sannan daga ƙarshe kuma jagoranci mutane da wannan koyarwa wanda yake ba daga Allah tabaraka wa ta'ala sai ya zamanto ya samu ci gaba ya samu karbuwa an samu nasaran abin da aka sa a gaba duk da idan an dubi karancin abin da za a amfani da shi na kayan aiki amma daga ƙarshe dai bukata ta biya wato an samu abin da ake bukata shi wannan wato ya wannan bayani ne Boswell Smith a cikin littafin sa Muhammad an Muhammadanism bayan wannan akwai wata da ake kiranta Anne Besant ita kuma ta yi wannan magana ne a 1932 ta yi wannan magana a cikin littafin da ta rubuta The Life and Teachings of Muhammad sallallahu alaihi wasallam a shafi na hudu ta yi magana cewa duk lokaci ita kuma ta dubi mu'amala ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akhlaq wato dabi'u na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace zai zamanto abun mamaki kuma abinda zai dimauta duk wani mai hankali idan ya karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci dabi'unsa zai ga cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu wato ba abinda zai samu shi wannan mutumin da ya karanci rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face girmamawa a janibin wannan babban annabi kuma babban jagora wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi tace kuma daga ƙarshe duk lokacin da na karanta wani abu game da shi nakan samu wani sabon shauki ma'ana wani sabon soyayya yakan bijiro mini a janibinsa saboda wato ganin girman irin abinda wannan babban malami wato na kasar Arabia wato na kasar ainihin Jaziratul Arab ya aikata wato ta kira shi da cewa the mighty Arabian teacher wato babban malamin da ya fito a cikin Jaziratul Arab wanda Laraba bas da sauran ajama da kowa ma ba a wanda ya ga malami irinsa sallallahu alaihi wasallam wannan bayani da take na ita Anne Besant sannan bayan haka akwai wani dan uwa da ake kira shi kuma W Montgomery Ward shi kuma yayi wannan magana ne a cikin wani littafin sa da ake kira Muhammad at Makka wannan maganan yayi ne tun 1953 wato hijira 1953 yace shi kuma ya dubi irin wato hakuri da juriya da jajircewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta wurin wannan sako ya kai wato zuwa ga gaci yace abin da yake cewa shine shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gogayya da wahalhalu a bisa isar da wannan sako na imani kuma ya rayu akan dabi'u masu girma ta yadda duk waɗanda suka yi imani da shi sun ɗauke shi a matsayin jagora wanda ya kasance suke ɗaukan komai daga gare shi wannan ya yi daidai da maganar da Qur'ani ke gaya mana suratul Ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wato ya zamanto shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da akwai abun koyo daga gare shi wato abubuwa kyawawa to haka shi ma wannan Montgomery ya faɗa cewa sun ɗauke shi a matsayin jagora wanda suke karɓan umarni daga wurinsa sannan kuma ya rayu cikin rayuwa wadda ke nuna mutunci wato ba a taɓa samun wata ɗabi'a ta shi wadda ta saba da ɗabi'a ma ta adamiya ta ɗan adam ba ba mai a yi maganar cewa magana addini ba a idan abun ya dace a bisa ɗabi'a ta ɗan adam to sai a ga duk ɗabi'unsa bai saba wato da ainihin ɗabi'u wadda suka zamanto yarda duk wanda ɗan adam ya dace rayuwa kansu ba saboda haka daga ƙarshe ta ce ita ta tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin a kira shi cewa wanda ya zo ya yi da'awan annabta imana ba wai annabin Allah ne a wurin domin yana daga cikin abin da suke suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi su turawan yamma akan wato irin gabatar da ko kuma liƙa masa irin wannan kalma na cewa shi ba annabi bane kamar sauran ɗan uwansa kamar waɗanda suka gabata irin su annabi Isa da sauran annabi Musa da sauransu kuma daga ƙarshe ta ce abin mamaki a shi wannan Montgomery yake cewa abin mamaki ba a taɓa samun mutum mai cin nasara a rayuwarsa sannan yammacin duniya su rufe idanunsu su ki ganin waɗannan nasarorin da ya yi ba kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sun gani sun tabbatar da cewa ya ci nasarori mabambanta akan abubuwa da dama amma sai ya zamanto he was poorly appreciated wato ba a yaba masa ba wato akan abubuwan da ya aikata wanda kuma wannan ba adalci ba ne kamar yadda ya yi bayani a cikin wannan littafi na shi sannan bayan wannan
akwai wani wanda ake kiransa James A. McCain. Shi wannan James A. McCain ya rubuta cikin wani littafin sa Islam the Misunderstood Religion, wato addinin musulunci addinin da aka jahilta, wato addinin da aka jahilta kware da gaske sunan littafin. Wato ya rubuta wannan bayani a 1955 hijira 1955 yayi wannan bayani. Abin da yake cewa shine yace shi dai wannan manzo wato Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zamanto wato mutum ne mai karban wahayi daga Allah tabaraka wa ta'ala, karkashin wannan wahayin aka gina musulunci, kuma dama haka ne. Kuma ya dai qanil hawa in huwa illa wahyun yuha qul inna ma unzirukum bil wahyi, saboda haka karkashin wannan wahayi akan haka ya ci gaba da gina wato wannan addini. Duk da ya tashi a farko maraya, daga ƙarshe ya ci gaba da gogayya da abin da ya shafi ƙarancin wadata, ibada talauci, sannan kuma ya tashi ya zamanto yana yin hidima ƙarƙashin wata mace wadda ta kasance yana fita da dukiyarta, yana nufin Sayyida Khadija. Duk da bai ambaci sunanta a wannan wurin ba, ta amince da shi da yaranta suna fita suna zuwa wato karabta na kasuwanci. Kuma ya zamanto a cikin mu'amalarsa akan ganshi ne da waɗanda ake ganin su ba komai bane a cikin al'umma, waɗanda ake kiransu downtrodden, wato waɗanda in sun zo ba a san sun zo ba, in sun tashi ba a san sun tashi ba. Kuma dama haka ne idan ka dubi irin su Khabbab, irin su Suhaibu Rumi, irin su Bilalu da sauransu, irin su a cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai irin su ne wanda ake kira su arabilu na badiyar ra'ayi, wato waɗanda ake ganin su ba komai ba. Yace to irin waɗannan su suke tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan bayan haka ya zamanto ya ci nasara, tun yana da shekara 20 aka bashi harka na kasuwa, amma ba a samu cin amana a cikin lamarinsa ba. Sai ya zamanto ya kira shi Director of Camel Caravans, wato wani director ne a cikin abin da ya shafi harka na kasuwanci waɗanda ake ɗiba da ainihin raguma a kai ƙasar Sham a je a dawo. Bayan da ya kai shekara 25 wadda ta ɗauke shi wannan aiki, ta ga irin kyakkyawan ɗabi'unsa ta nemi aure ta, kuma aka yi wannan aure ɗin. Kuma ya rayu rayuwa na mutumin da ba a ga wani abun a sha cikin mu'amalarsa, wato ainihin shi'unul usra, wato sha'ani na cikin gida ba. Duk wanda ya san rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe shi karatu, in yana neman abin da za a ɗauka daga rayuwarsa da taimaka wa iyalai, wa yakhdimu lil ahlina, kamar yadda shehu Musa al-Islami radiyallahu anhu ya faɗa, har ma ta iyalai yake hidima a cikin abin da ya shafi lamari na cikin gida. Bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto shine wasida, wato mai isar da sakon Allah tabaraka wa ta'ala. Yace abun mamaki lokacin da wannan sako ta zo masa, shi ɗaya daga cikin ɗabi'unsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsananin kunya ne, ɗaya daga cikin ɗabi'unsa ashaddu haya'an, wato shi mai tsananin kunya ne. Saboda haka wannan sako ya zo ya same shi cikin waɗannan ɗabi'u masu girma, har lokacin da shi wanda ya zo da wannan sako, wato mala'ika Jibril ya ce masa yayi karatu, yace shi ba mai karatu bane. Sannan har ya ce masa yayi karatu da sunan Ubangijinsa, kamar da yadda muka sani a cikin Iqra, ya karanta. Yace waɗannan abubuwa duk haka suka ci gaba da tafiya, san da ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara ta wurin isar da wannan sako na cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma ya nuna wa mutane wato shi ba mutum ne wanda ake dangana masa wani abu wanda zai zamanto na nuna cewa saboda darajarsa kaza abu kaza ya faru ba. A nan ya kawo wata hikaya abun mamaki, ya ce lokacin da ɗansa Ibrahim ya yi wa fati an yi kusufi, wato da aka samu kusufi na rana a wannan lokaci, sai ya zamanto aka dinga cewa ai abin da ya faru wato saboda ɗan manzon Allah ya rasu ne, saboda haka wannan abu ya faru. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba haka bane, aya ne daga cikin ayoyin Allah wanda ke tabbata yadda yake wato ke da iko wurin sarrafa wannan abubuwa saboda haka mutuwar wani ko rayuwar wani a cikin halitta ba zai jawo ai kusufi ba to shi wannan James A machine yake cewa wannan abu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya isa abun mamaki wato nan ga ne cewa gaba ɗaya lamarin sa babu wani abun da za a ce sun zuciya a ciki inda lamari ne wanda ya zamanto na ba addini bane to ai wannan wani abu ne ma wanda zai kara masa shuhura zai kara masa cewa ta ai ran da dan sa ma yayi rufati san da aka yi kusufi yace to amma ana kawo wannan magana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya goge wannan abun wannan sai ya zamanto wani muhimmin abu ne a cikin wato irin yadda ya rayu kuma ya zamanto jagora wanda ya tafi akan haka akan koyarwarsa da kuma bayanai waɗanda suka zamanto na mabiyansa wanda suka ɗoru su kuma ba su canja akan koyarwarsa ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka yace kuma wani abun mamaki lokacin da yadda yake haka mabiyansa suke yace lokacin da aka yi ta cewa ana ta alhinin manzo Allah ya wafati sai sai aka wasu suke ma wani daga cikin mabiyansa anan sayyidina Abubakar ne mun san wannan kissa marufiya yazo yace to duk wanda yake bautawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan Muhammad da mata Muhammadu dai ya yi wafati ya koma ga Allah wanda yake bautawa Allah kuma ya ci gaba da bautawa Allah yace to wannan ke nuna wa cewa a sai su waɗanda suke bin shi manzo Allah ba wai shi suke bi ba a'a suna shi kan matsayin jagora ne wanda ya zamanto yake sadar da su da abin da suke nema saboda haka ya zamanto ba shi bane wanda ya zamanto suke dauka bimana benci abinda ake bautawa wannan ya zamanto domin akwai waɗanda suke kiran musulmai Muhammadans wai masu bautawa Annabi Muhammad to sai goge wannan maganar cewa ai ba shi suke bautawa ba saboda maganar sayyidina Abubakar da yake yake cewa wanda yake bautawa manzo Allah to manzo Allah ya intikali saboda haka wanda yake bautawa Allah kuma shi haka yake rayuwa ne tabbatacce wanda baya gushewa saboda haka yace wannan karantarwa ya zamanto yadda ya koyar haka abun yake kuma a gani a cikin irin rayuwa ta sahabbansa wato masu girma bayan wannan sai maganan Michael Hart wanda shi wannan Michael Hart shine na kwana-kwanan nan magana a ce wanda a 1978 shi a wannan shi Michael Hart ya yi bincike kamar case study haka ya dauki mutum 100 ya yi bincike akan rayuwarsa da irin ayyukan da suka yi daga ƙarshe ya ce ya dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya yi nasara wato ya zamanto na farko a cikin duk waɗannan mutane 100 da ya dauka ya bincike akan su yace wasu za su yi mamaki akan me yasa ya haka yace amma haka ne shine kadai mutumin da ya samu nasara akan abin da ya shafi religious and secular level ra'ayi rayuwa wanda ta yau da kullum ta dabi'a da kuma rayuwa ta addini akan waɗannan abubuwa guda biyu sai ya dauki waɗannan abubuwa guda biyu yace bai ga wanda ya nasara akan wannan ba ya rubuta cikin littafinsa the 100 ranking of the most influential persons in history wanda aka buga a New York na 1978 a shafi na 33 wannan abin da ya rubuta kenan saboda haka ya zamanto ya zai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shine wanda ya nasara a cikin kowane janibi janibi na rayuwa da janibi na addini babu wani gefen da za a ce ya samu wato kusuri ya samu takaituwa a'a kowane janibi ya yi nasara a kai bayan wannan akwai wani wanda ake kiransa George Bernard Shaw shi wannan George Bernard shi Britain ne wato mutumin Ingila ne shi wannan George Bernard ya yi magana akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duniya tana bukatar kaman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam the world is in dire need of a man with the mind of Muhammad duniya tana neman a samu kaman Annabi Muhammad don a warware matsalolin duniya sallallahu alaihi wasallam yace duniya tana neman wannan to ina yake min aina yujadu kufuhu wa shabihuhu azalan arada ulahu hadha Allah ai abu da baya yiwuwa saboda ake ce ana da bukatun wannan saboda haka saboda duniya ya kasance ta samu wato ci gaba ta samu daukaka saboda haka gadi yace a lokuta da suka gabata wato da dama waɗanda suka yi wa banza Allah mummunan pinci na cewa shi kaman ya zo ne ya yi gasa da addini na kristanci yace amma abun mamaki sai ya zamanto manzo Allah shi sai ya koyar da mabiyansa cewa in ma baka yadda da addinin kristanci in baka yadda da annabi Isa a matsayin annabin Allah ba imanin mutum bai cika ba yace wannan sai ya goge cewa a sai ba ya zo ne wai yayi competition ba yayi ainihin wato gogayya da waɗanda suka gabace shi ya nuna cewa ya zo da wani abu waɗanda su ba su zo da kamar wannan ba yace kai daga ƙarshe shi bai ga sunan da ya dace a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace sai dai a kira shi he must be called a savior of humanity sai dai a kira shi shafi'ul ummati dama sunan sa kera eh wato abin da ya faɗa tafsilul hasili ne dama haka sunan yake wato sai dai a kira shi wanda ya zamanto mai ceton al'umma gaba daya wanda zuwansa ya zamanto bukata ta biya wato an samu abin da ake bukata sannan bayan wannan yake cewa shi wannan wato tarihi da ya karanta bincike dai akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato abun ya bashi mamaki ya dimauta shi kware da gaske yace daga ƙarshe sai ya gane cewa wato inda duniya da ta samu kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to da duniya an samu abubuwa guda biyu yake cewa in my opinion if he was to be given control of the world today he will solve our problems and secure the peace and happiness which the world is longing for inda za a samu kama annabi Muhammadu ko kuma a ce ya dawo a ce ga aiki sabon aiki duniya ta rasa abu biyu a yanzu babu zaman lafiya babu jin daɗi saboda haka yazo ya karbi jagorancin duniya don a gyara wannan abun yace to da dai ina ga ba wanda zai iya warware wannan matsalar sai shi wasu su iya dariya rasulu ko a shawar da Allah ta'ala ya ce fasu su iya dariya aminu fala ura uqasi ana'an min aribin tamarrada ya rasulullahi ka jagoranci zamani na in haka yayi faru sai ya zama to ba za a ganni ina gogayya da wani wato a cikin abu da wani daga cikin halitta ta wurin gogayya da ni ana me ana wahala me wahala rashin farin ciki da rashin zaman lafiya a sai wannan baiti ne shi kusan kaman wannan ne yaje ya leko shi wato wannan George Barnard yake cewa inda duniya ta samu kaman Allah sallallahu alaihi wasallam da bukata ta biya sannan bayan haka akwai wani wanda ake kiransa J.W. Fitch Stern shi kuma ya rubuta a littafinsa da ya kira Islam and its founder wai musulunci da yadda ya kafa musuluncin wa cikin wannan littafi yake cewa idan an dubi irin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yadda ba ya da isasshen abu na abu da ya shafi janibin wadata yace kuma da abin da ya kasance tabbatan wannan aiki ya zamanto aikin ya tabbata bai bushe ba yace idan an dubi waɗannan abubuwa guda biyu a tarihi sai mu ga cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hakika wato ya samu nasara wurin samun rinjaye akan dauloli masu girma mabambanta wanda inda abun ba na Allah bane karancin wadata kadai ya sai zamanto barazana wurin isan wannan sako a inda abu zuwa wasu dauloli a wannan lokacin waɗanda a duniya su ake ji da su irin daular Paris da irin Rome da abin da ya kama da haka saboda haka ne bayani yake cewa amma duk da haka da karancin wannan wadata sai aka samu mabiya masu yawa waɗanda suka bi shi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto kuma shi cikamakin manzanni ne wanda sai ya zamanto yace idan dai daukaka wato idan dai akwai wani abun da za a gwada daukaka na mutum babu wani abun da shi ya rasa abun da zai dauka ya amfani da shi a matsayin ma'auni wanda zai gane hakikalin matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan yace saboda haka ya zamanto the seal of the apostles judged by the standard of human renown the glory of what mortal can compare with his babu wani mutum da zaka iya dauka wanda ake kiransa mortal ordinary dan adam wanda a ce a dauke shi a kawo shi a ce za a gwada shi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi wannan shi kuma abin da ya faɗa kenan a gurguje akan abin da ya shafi janibi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu shi wani da kone Dr. Gustav Weil shi kuma a littafinsa History of the Islamic Peoples wato tarihin wato mutanen musulunci wato ahlul islami a cikin wannan littafi shi kuma yake cewa hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa misali ga jama'a gaba daya ya isa misali ya shi misali a cikin wurin dabi'unsa ta yadda ya kasance dabi'unsa wato dabi'u ne wato tsarkata ba kuma tsarkata kadai ba a'a wato abu ne wanda bai da wani ko da sofanin aibi ko mai kankantarsa saboda ake kira shi pure and stainless wato abu ya zama to tahir safin haka rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato haka ya tabbata saboda ake ce zaka ga gidansa kamar gidan kowa zaka ga shigansa idan ka zo ba za ka ce shigansa ya bambanta da shigan mabiyansa ba abincinsa bai bambanta da nasu ba saboda haka sai ya zama to rayuwarsa an samu wato rayuwa ta ta kasancewa rayuwa ce ta ammawa wanda ya zama to ba rayuwa ce ta wasu waɗanda ake nuna cewa sai sun dauki sifa iri kaza ba haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam sannan bayan haka ya zama to babu wani abin da ya kallafawa sahabbansa na cewa abu kaza sai an masa wanda ya zama to wanda ke nuna wato girmansa ko kuma ya nuna cewa ya fifici kowa yake nuna cewa so da dama idan an zo shi ne ba yake gayawa yake kwantar da hankalin sahabbansa in wani abu ya bijiro ya ishe mu cewa wata ta zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haiba na manzon Allah ya kama ta ta dinga makirkata hankalin ta ya tashi manzon Allah ya ce ya miskina alaiki sakina ya ji wannan bayar Allah ki nisu kwantar da hankali ba komai shi ke nan sai wannan ainihin abin da suke ji sai ya yi sai ya ce to irin wannan ɗabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zama to shi da'iran ma yana nuna wa mutane ne cewa fa shi ba komai ba ne abin da shi yake koyawa wato majiyansa kenan yana daga cikin ɗabi'unsa yakan je ya gaida marasa lafiya kuma yakan tausaya musu kuma yana da wani irin hali wannan halin wato hali ne na kyauta hali na baiwa abin mamaki wato halin sa na kyauta da baiwa din nan wato ya zamanto da amwasa shine abin da ya zamanto welfare na community yadda al'umma za su zamanto sun samu cigaba sun samu mafita sun samu wato daukaka wannan shine damuwansa wannan kuma haka abin yake daima za mu ga cewa al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun karanta a wurare mabambanta daima za a je yana cewa al'ummarsa wato al'ummarsa ita ce wato abin da ke gabansa ba abin da ya kasance ba yi da wani abu na shi wanda zai kasance ya damu da shi ba ce da ne wato al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam sannan akwai wani wanda ake kiransa Thomas Carlyle shi wannan Thomas Carlyle bayan ya rubuta littafinsa da shekara 20 aka bayar ba da Nobel wannan abun nan lambar yabon Nobel Prize Nobel Award din nan wanda ko da anan kasan an ba wasu to shi wannan Thomas Carlyle ya rubuta wani littafi da ake kiransa The Heroes wato littafi ne da ya magana akan manya wanda suka zama to suka yi fice a duniya a cikin wannan littafi sai yake cewa yace abun kunya ne a ce wani zai ce wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya zo da shi ba gaskiya bane yace abun kunya ne wani mutum ya ce abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wai ba gaskiya bane yace to wannan abun kunya ne ko kuma a kira shi wai wato shi ya kaji abun fabricator shi ya kirkiri abun ya kawo kayansa yace wannan ma abun kunya ne sannan bayan haka yace idan an dubi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu rayuwa ta baiwa da rayuwa mai tsafta da rayuwa ta cikar mutuntaka da rayuwa ta tsayuwa da jajircewa wato ba yi da kasala a cikin lamarinsa kowane lamari wato za a ga shi ne a gaba sai dai mabiyansa su biyo shi kuma ya zama to wanda yake da ikhlasi wato komai ba shi na Allah ne ya ce to waɗannan ɗabi'u na shi su suka gadar masa ya zama to mai tausasa wa mabiyansa wurin mu'amala ya zama to mai haƙuri da su idan an masa wauta ya zamanto kuma mai abin yabo a wurin su, yace kuma yakan zauna da su har yana raha tare da su. Kamar da shi yace mana wayan zuwa hayanan shi, wato akan zauna a raha da mazala sallallahu alaihi wasallam wasu lokuta. Yace wannan duk abubuwa ne dabi'u ne nashi masu girma. Yace kai bayan naka ya tabbata cewa shi ne gaskiya ne, bayan gaskiyar da yake da shi kuma ya tabbata cewa shi ne malamin wannan al'umma, wanda ya kasance ya haskakawa al'ummar yadda da rana ke haskakawa duhun dare, ya zamanto duhun daren ya wuce, kuma haka shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto ba samu wata makaranta wadda ya je karatu ba, amma daga ƙarshe sai ya zamanto shi ne malamin al'ummarsa. Ya zamanto duk abin da ake nema a wurinsa ake karantawa. Ya ce mutum ne mai al'umma maki, he was a great man by nature. He was not educated in the school, nor nurtured by a teacher, as he was not in need of any of this. Ya ce shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu bai je makaranta ba, ba samu wani malami ya zamanto shi manzo Allah alwajir wani malami bane. Ya ce kuma baya bukatan wannan, baya bukatan su. Wato waɗannan abubuwa da aka irga na makaranta ta samu malami, ya ce he was not in need of any of this, baya bukatan wani makaranta ko wani malami. Wato yana da malamin da yake karɓar komai a wurin sa tabaraka wataala, wa Allah maka malamta mutaala. Bayan wannan akwai Napoleon Bonaparte, wanda ya kasance shi ma ya yi magana kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa wato shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya haɗa shi kuma dubi ittihad ne, ya dubi haɗuwan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kasancewan aka samu jama'a suka zo, aka gina su ƙarƙashin manufa ɗaya, wato tunaninsu ɗaya, aikinsu ɗaya, babu wani wanda yake ganin cewa ɗan uwansa ya kasa wato akan abinda akan abubuwan da ake kai. Wato da'iman cewa in ka gabatar da wani ma sai ya gabatar da wani, imana ka yana kamar shi bai kai ba. Haka kuma wurin tausayawa, ba ma manta da abin da ya faru a Yarmouk lokacin da ya zamanto Huzaifatul Adawi ya ji ɗan uwansa yana kuka yana buƙatar ruwa, ya ɗauki ruwan zai kai masa, har ya kai masa shi kuma sai ya ji wani yana can yana buƙata, ya ce a kai wa ɗayan. Shi ma za aka kai masa, ya ce a kai wa wani, su dai uku a ƙarshe da baɗe su kai wa faci duk su koma ga Allah, saboda tsananin yadda aka dunƙule aka zamanto abu guda. To irin wannan ne yake haƙaitowa a nan, ya ce suka ɗoru a kan koyarwa na Ƙur'ani, wanda ya zamanto kuma shi ne koyarwa wanda zai sadar da al'umma zuwa ga samun farin ciki, wato da samun mafita. Bayan wannan akwai wanda ake kiransa H.G. Wells, shi kuma ya dubi yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake a wurin ɗabi'a. Yake cewa koyarwa na addinin musulunci ya tabbata cewa ya bar wani abin da ake kira accountability, wato musawaci, wato daidaito a cikin abubuwa. Babu wasu dokoki da aka ce wannan dokoki ne na wasu masu ido da kwali, wannan dokoki ne na wasu waɗanda ga su ga yadda yake da ga su yadda suke, a'a addini ne wanda ya daidaita ɗabi'un mabiyansa. Yace bayan haka a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka ga shi ya kunshi abubuwa masu girma, wato na yin fushi a kan abin da ya shafi zalunci ko mai kankantarsa. Ya zamanto ya ga a tsoron tabbatar da adalci. Ya ce daga ƙarshe in ji sun fix jewels, ya ce sai ya kula da musulunci na da abubuwa guda uku. Abubuwa guda uku, ya ce na farko shi ne sauƙin mu'amala, wato in kai mu'amala da wanda yake musulmi yadda ya musulunci za ka ga rayuwa wato a cikin sauƙi take, babu wani abin da zai zamanto ya ɗaga hankali. Sannan bayan haka za ka ga kuma wasu mutane ne da suka fahimci wani abu guda ɗaya ya ɗaure su, wanda wani ba ya bar wani aikin nan uwansa a kan wannan. Sannan abu na ƙarshe ya ce za ka ga su dukkansu mutane ne a rance. Shi kuma abin da ya duba kenan, ya ce hakika abin da ya faru shi ne cewa idan ka dubi yadda duniya ta samu ɗaukaka, ta samu ci gaba da yawa saboda rubuce-rubuce da aka yi su da Larabci.
yace waɗannan abubuwa suna da yawan gaske ta yadda ya kasance idan ka dubi fannin filosofi za a ga rubuce-rubuce na falsafa wanda da larabci aka rubuta na cikin yawan da yawa su sannan idan ka dubi medical wato fannin likitanci da abin da ya shafi jinya ta ga sai da dama da aka rubuta su na larabci wanda a kan wannan aka gina waɗanda suka zo daga baya tun tsakanin yawan century zuwa 12th century daga karni na 9 zuwa karni na 12 ya ce mafi ga aksarin littattafan da ake samu a philosophy da harkar likitanci da tarihi da addini da ilimin falak na taurari da abin da ya shafi sanin wato ɗabi'ar halittar ainihin ƙasa wato abin da ya shafi sanin geography da abin da ya kama da haka ya ce gaba ɗaya da larabci aka rubuta su yace a sune kuma suka zamanto binciken duk rubuce-rubucen da aka biyo da aka yi su daga baya shi kuma yake goyon nan wato mai jinjina cewa ai wannan yare da ya irin wannan aiki to rayuwar ɗayar harshe ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saboda haka mai jinjina kwarai da gaske akan wannan fa'ida da ainihin bunƙasa irin waɗannan rubuce-rubuce waɗanda aka yi su da turanci sannan da ƙarshe akwai wani wanda ake kiransa Dr. William Zappa shi wannan Dr. William Zappa shi ma ya yi magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ta da samu wanda rayuwarsa ta yi tasiri a kan halitta gaba ɗaya kama da Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ya zamanto shi shugaba ne na addini shugaba ne na daula shugaba ne na rayuwa ne da kullum kuma shugaban da su yadda kuma yake ɗauke da saƙo daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sanwa da halitta yadda saƙon take ba tare da an samu canjawa ko kuma jefa wani abu daga cikin ra'ayinsa ba a duk abin da ya karɓa hanyar kai kawo shi ko haka magoyansa suka koyo a kan wannan saboda haka a ƙarshe saboda marabta mai tarihi akwai musulman wanda ya yi magana a kan karancin magana sallallahu alaihi wasallam wato shi ne wani ba mai son wato abubuwa na alfahari ba sallallahu alaihi wasallam a rayuwa biyu da kuma haka ke ɗaukanta wayar kafa hayanan jawadan wa marasan wa maran wa hinan rajin ya takallam shi ne zallan sallallahu alaihi wasallam abin yake yadda shi wani biya mana wato wani lokaci ya hau in garna roti wani lokaci ya hau jaki wani lokaci ya tafi da kafa wannan yake nuna cewa shi gudu ne ta cewa maza Allah ya ɗauki ya tafi da wannan siffa sannan ya tsaya ne ya yi ta rayuwarsa ta zama to koyarwa ce sannan kuma da ƙarshe ya nuna cewa duk abin da ya rayu a kai da kuma abin da ya zama ta rayuwarsa a gaban wanda ba a ma abin da ya zama sun zaure hannu a kai na bi ma jan lalle ma na wasu ba a gane kayan da bazan labari ya ce inda duniya ne a gaban wanda ya kula da wasala ba ya tara duniya ko bayan ya yi intika ne ya koma to ya rayu da kansa ba da ya ce wani abu da ma ke ko ya zama ko a gani da ma ya zama ne ya zama su shi ne cewa a gani da ma ya zama ne da abin da ya kuma ta zama ka raya ka sarka ne ba a fasiya ta tashi saboda ma ya zama su yi saboda kuma lokaci kuma da tsawon da tsawon ta tsawon ta yi 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 saboda abubuwa gaskiya a waɗanda harkar mace mu gaya wa gudan gaskiya shi wani shi Ibrahim Abdullahi ya gaya mana cewa ni a janibina na fa'an janabi kuna wani wanzu mace Allah ya kore min duk wani duhu da duk wani zalunci a janibina kuma daga ƙarshe wa zahzaha annu gilla wal hibda ko wal me wal gasha
duk waɗannan kofe da riko da wani munana abuwa da za ka ji kaman ka damu to in dai ana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ji waɗannan abubuwan babu kamar da shehu ga mana ko mun ga yadda aka wato suka faɗa kan janibi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka Allah ya dafa mana Allah ya tsaya mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
a'udhu billah بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن أكتي أي تأليق معنا كبيري أبن دمي محاضرة يفعلا كفتود وسأبوه واندبي بياني مزل في بكري amma wannan muhadara da aka yi ni dai a gani na an yi abin da larabawa suke cewa uskinal baitu baniha wa utiyal qausu baniha wato wanda ya gina gida an bashi gidan an ce daman nasa ne ya zauna a ciki wanda ya feke gafa an ce masa daman tasa ce ya yi amfani da ita wato mai muhadara ya ba muhadara haƙƙinta yadda ya kamata Allah ya saka mishi da alheri min ji gwalagwalan maganganu wa'anda ba su yi imani da Annabi Muhammadu ma sallallahu alaihi wasallama suke faɗa game da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama balle kuma wanda ya yi imani da shi matsalar istishraqi da masu insafi daga cikin mustashriquna wato matsala ce mai dan zurfi to amma dan mu fahimce ta da kyau duk da araja ni bayanin abubuwa ya kamata mu dan koma tarihin ta kadan ita dai kalmar istishraqi ba larabawa ne suka fara amfani da ita a haka suka ce ga wani abu da ake yi sunan shi istishraqi ba a wani abu suka ga ana yi sai suka ce bari mu fassara shi da larabci ya ka fassara shi da sunan istishraqi amma abin asali sunan shi da turanci ne orientalism shi kuma orientalism kalma ce wadda asalinta kalma ce ta Latin wanda tana nufin gabas ko kuma tana nufin shiryarwa daga yaren Latin kalmar ta yi tsalle ta koma yaren Faransanci daga yaren Faransanci turawa suka ɗauka suke amfani da ita idan a ce orient ma'ana gabas kenan kishiyar wannan kalma da turanci ita ce occident yamma kenan to wannan kalma tana da ma'ana mai haske ala a turanci din aka ce orient rootward din sai a ce orientation ko kuma ka ce noun din take nan orientation wanda yana nufin taujihi wato ka shiryar da mutum ita dai ala ayyati halin ita kalmar orient kalma ce mai kyau kalma ce mai ma'ana kalma ce positive me yasa ake amfani da ita wajen siffanta wannan ilimi wato akwai itikadi wajen malaman da suke da rasar istishraqi cewa turawan da kansu sun gamsu cewa za su yi rasar wani abu ne wanda ya fi nasu kyau saboda kalmar orientalism wacce take kishiyantar kalmar occidentalism a turanci ta fi kalmar occidentalism ɗin kyau occidentalism dirasar abinda ya shafi kasashen turai kenan da al'adunsu da ɗabi'unsu da sauransu wanda ita kalmar tana da ma'anar yamma sannan tana da ma'anar dare tana da ma'anar duhu saɓanin kalmar orientalism tana da ma'anar gabas tana da ma'anar haske tana da ma'anar shiryarwa shi sa a jami'o'i idan yaro ya samu admission kafin ya fara karatu sai a ce za a yi musu orientation ma'ana za a shiryar da su abinda ya kamata su wato su turawan sun yi itikadin ga wasu mutane da suke cikin haske wanda rana take bullowa inda suke za mu yi dirasa irin shiriyar da take wajensu shine ma'anar orientalism wanda larabawa suka fassara ta da ma'anar al-istishraq saboda haka ba za mu yi mamaki ba me yasa larabawa ba su fassara ta da ma'anar ad-dirasa shirqiyya ba aka ce al-istishraq wanda al-istishraq din nan tana nufin kamar neman haske daga shuruq maimakon daga a ɗauko ta daga kawai rana ta fito shuruqush shamsi kamar yadda take a can gabas ko kuma a amfani da wata kalmar take nufin gabas a larabci sai baya ba aka aka ce al istishraq neman haske wannan shine a takaice ma'anar al istishraq a yaran turanci wanda larabawa suka fassara idan muka kalli a mazahib na addini wato mazahib na malaman larabci ba addini da darura ba yadda suke kallon istishraq zamu ga babu wijha guda daya ta kallon istishraq malamai mabambanta suna da hanyoyin da suke kallon istishraqi ta hanyoyi daban-daban misali idan muka kalli malamai irin su Edward Said malamin larabci ne malamin literature ne malamin comparative literature ne malamin falsafa ne a Columbia University wanda shi native language din shi wato abinda ake cewa lughatul um din shi yaran da ya koya a wajen mahaifiyarsa da kansa yana cewa shi ma bai sani ba larabci ne ko turanci ne saboda mahaifiyarsa balarabiya ce babansa balarabe ne amma ba amerike ne saboda haka ya tashi a gidansu ana larabci ana turanci saboda haka bai san wanne ne yaransa ba wanne ne ba yaransa ba duka yaransa ne to shi ne mutumin da ya fara rubutu akan al-istishraq a turai da sura mushiba wato ya fadada rubutun ya yi rubutunsa a 1978 wato 1978 ya rubuta littafinsa da ake kira Orientalism a ciki ya yi ta'arifin shi al-istishraq nan da cewa uslubu tafkirin mabniyin ala tamayyuzin muta'alliqin bi wujudin ma'rifa bayna ash-sharqi wa bayna al-gharb wa huwa laysa mujarrad mawdu' siyasi aw haqq al-bahth yan'akisu salban bi ikhtilaf ath-thaqafat wa ad-darasat aw al-mu'assasat wa laysa takdisan li majmu'a kabira min an-nusus hawla ash-sharq innahu tawzi' lil-wa'y al-jughrafi ila nusus jamaliyyah wa 'ilmiyyah wa iqtisadiyyah wa ijtima'iyyah wa fi fiqh al-lugha abinda yake cewa a takaice shi al-istishraq din nan wata dirasa ce wato wani karatu ne da ake yi mai zurfi game da ko kuma wani ginin tunani ne da ake dora wani karatu a kansa wanda wannan ginin tunani ne na turai wanda ake amfani da ma'aunansa a yi dirasar abin da yake gabashin duniya wanda ta wannan hanyar za a iya zakulo duk abin da yake da alaka da geography da abin da yake da alaka da iktisad da economy social life siyasa laraba da duk abin da yake da alaka da wannan ba wai tarassud bane ba zama za a yi ana jiran mai laraba za su a aibata ba ko kuma mai addini ya faɗa aibata ba haka bane ma'anar istishraqi to wannan a wajensa kenan a matsayinsa na malamin falsafa wanda wannan tarifin nasa za mu ce ya fi kusa da ilmaniya ko almana secularism ilimi wanda ba shi da alaka da addini ba shi da alaka da komai to a mazhabi na biyu wanda shi kuma waɗanda suka cika wannan madrasar mafi yawanci masu fikir ne ikhwani ƴan masar masu fikir ikhwani da ƴan wasu gurare wato muslim brotherhood za mu ga su kuma ta'arifinsu da menene istishraq ya bambanta misali idan muka dauki mutumin da yake ce Dr. Ahmad Abdul Hamid Ghurab yana ta'arifin istishraqi da cewa dirasatun akademiyyatun yaqumu biha al-gharbiyyuna كغربيون كافرون من أهل الكتاب بوجه خاص للإسلام والمسلمين من شتى الجوانب عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخا ونظما وثروات وإمكانيات بهدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتبليلهم عنه وفرض التبعية للغرب عليهم ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات تدعي العلمية والموضوعية وتزعم التفوق العنصري والثقافي للغرب المسيحي على الشرق الإسلامي أبن ذلك تيوى أتكوتي شيني أبن ذلك نجد إتشراكي wata dirasa ce da kafiran turawa daga cikin ahlul kitabi suke zama musamman su yi saboda su gano resources din da larabawa da musulmi suke da shi su gano tsarin mulkinsu su gano tsarin economy ɗinsu su gano rayuwarsu da niyyar yadda za su fatar da su ga barin addinin su, su kawo musu shakka cikin addinin su, su fardanta musu su zama yaran Turawa, kuma su tabbatar musu cewa ya kamata su zama yaran Turawa din saboda Turawa sun fi su. Wannan shine hadafin istishraki a wajen Ahmed Ghuraab. Shi Ahmed Ghuraab nan dan ikhwan ne wanda ya ma taba aiki a jami'ar Bayero kamar kusan shekara 20-25 da ta wuce, maza ya zauna a Ingila, daga Ingila ya dawo jami'ar Bayero ya zo Department of Islamic Studies. Aka yi ta samun matsala da shi saboda akwai wani bature da yake koyar da history a wannan lokacin, shi kuma ya san shi a Ingila dan missionary ne, saboda haka a wajensa wannan bature mustashriki ne, ba ya zo da niyyar ya koyar da history bane, ba specialist bane shi a history, missionary dan mission, dan mission ne ya zo ya buya a bayan academia saboda cimma irin waɗannan ahdaf din da shi Ahmed Ghuraab ya faɗa a cikin ta'arifinsa na al-istishraq. To ba za mu ce ta'arifin farko ne daidai na ƙarshe kuskure, ko kuma wannan ta'arifi na ƙarshe shine kuskure na farko shine daidai ba. Abin da ya kamata mu yi don mu fahimci menene istishraq da kyau, mu fahimci ma'anar orientalism, kamata yayi mu kalli me yake faruwa a Turai lokacin da aka fara orientalism, me ya faru kafin wannan lokacin, a gurguje mu ɗauki tarihin Turai daga ƙarni na 15. Ƙarni na 15 Turawa suna aka da abin da ake kira dark age, wato ba abin da suka iya, a wanda suka ɗauko daga Greek ba a gama fassara shi ba, saboda haka an samu fajuwa a tsakaninsu da ilimin duniya. A daidai wannan lokacin akwai tsananin ta'assubanci na addini, saboda an maida addinin Kiristanci ya zama addinin daular Rumaniya, ita kuma daular Rumaniya daula ce da aka gina ta kan diktaturiya, aka gina ta kuma kan wasaniya, wato bautar gumaka. Dan Kiristancin ma bata yadda ta karɓe shi ba, sai ta bashi sharuɗa. Sharaɗi na farko shine dukkan abubuwan da ake yi na bautar gumaka a addinin Rumaniya za a ɗauke su kaso kam a maida su cikin addinin Kiristanci. Kiristancin ya ce ya yarda, saboda haka daga ciki akwai taron da suke yi duk 25 ga watan Disamba, saboda rana suke bautawa wannan taro, taro ne na girmama rana, aka ce to a maida shi ya zama shine Christmas, da sunan ranar da aka haifa Annabi Isa. Aka ce an yarda, akwai tarurruka da suke yi irin su Valentine, aka ɗauka aka maida shi cikin Kiristanci, shi ma wani gunki ake wa, suka ce sun yarda. Haka dai aka yi restructure, wato aka sake gini ginin tsarin Kiristanci, aka ɗibo duk wancan abubuwa na wataniya, a haka ake rayuwa. A daidai wannan lokacin idan ka ce ka gano duniya a dunkule take, sai coci ta sa a kama ta a bankare ta a ta yi maka lalan da wuta sai mutum ya mutu. A haka aka kashe dalili dalili, aka kashe scientist da yawa, a haka Turai suke rayuwa a wannan lokacin. A ƙarni na 15 sai aka yi wata annoba a Turai wanda fiye da ɗaya bisa uku mutanen Turai suka mutu, fiye da ɗaya bisa uku na mutanen Turai suka mutu da wannan annoba. Kuna tafiya da ɗan'uwanka sai faɗi ya mutu saboda annoba. Wannan masifar ta tayar musu da hankali, da ta tayar musu da hankali sai suka gane fassarori da yawa da suke yi wa abubuwa ba haka ba ne. Don da annobar ta zo sai suka fara tunanin to ko aljanu ne suka shigo gari suka kashe mutane. Wato yadda ne kasan ana yi a kowane ƙauye na Afirka, a haka ake rayuwa a wannan lokacin. Ko dai aljanu ne, ko dai sun wani abu ne. Bayan wannan abun ya wuce sai suka fara tunanin a ba haka za a yi ba. Mu zauna mu yi tunani mana mu gano ko za mu samu magani a wayannan cututtuka da suke damun mu. Sai suka gane abu na farko da ake bukata, ana bukatar arziki. Na biyu ana bukatar ilimi. Ya za a samu arziki sai suka fara yakar junansu. Sai su shiga madan Holland, sai shiga Ingila, yaji yakin Ingila, akwai ta kabila Vikings wanda sun fi kowa karfi, suka fito tun daga Faransa sai da suka yi kowa mulkin mallaka a Turai. Haka suka yi ta yi har suka gaji da wannan. Sun cututtuka sun kashe su, sun kusa karewa, sun kuma ci gaba da yaƙi, yaƙi ya ci gaba da ƙarar da su. Sai aka ce to a zauna, daga ƙarni na 16 aka ce to a zauna, ba haka za a yi ban shawara. Me zai hana mu ƙara abubuwan nan? Kowa mu ba shi abin da ya fi iyawa. Daga nan aka ƙirƙiro abin da ake cewa sovereign nation state. Me ma'anar sovereign nation state? Mu yanka ga iyakar ƙasa ta. Ka ba za ka shigo min ba. Idan kana buƙatar wani abu, mu zo mu yi kasuwanci mai nima, ina buƙatar wani abu wajenka, sai in baka sai ka bani, ba sai mun yaƙi juna ba. Sai aka yi sovereign nation state. aka ce to ga iya Holland daban ga iya Ingila daban ga iya kasa kaza daban ga iya kasa kaza daban bature ya fara wayewa kenan to haka aka yi tsariya har aka zo karni na 17 aka yi abin da ake cewa Elizabethan age a daidai wannan Elizabethan age dukkan turas na bature sai suka ce mu ibo turas din nan mu karkade mu gane wanne ne ke mana amfani wanne ne ba zai mana amfani ba to daga wannan lokacin bature ya fara samun abin da ake kira critical mind ya daina yadda idan ƙasa ta fada rashin lafiya a ce aje aljini ne ya bige ta a zai yi tunani me yasa shekaran jiya aljinin bai bige ta ba a zauna a yi tunanin me yasa mita har a gano cutar a gano magani daga Elizabethan age da aka shiga ƙarni na 18 to an shiga abin da ake cewa enlightenment age an shiga enlightenment age menene ma'anarsa a yanzu mun gano cewa ashe ƙwaƙwalwa ta fi zuciya bada warwarewar matsala ashe ƙwaƙwalwa ta fi zuciya ita zuciya kullum tana jiya ma abin da kake son ji ne wannan shi ne ma'anar enlightenment wannan enlightenment ɗin shi ne ya sa Bature ya fara tunanin to ya zai yi komai sai ya yi dirasarsa duk abin da zai yi daga yau to ya karanta abin ɗaya har ya gano sannan ya aiwatar da duk abin da zai aiwatar daga ƙarni na 18 lokacin da aka samu enlightenment to a daidai wannan lokacin sai suka gane to ashe abin nan da da zan ɗauka in kai wa Holland daga Ingila ta bani wani abu maimakon in yi haka dan kaɗan zan samu ita ma kaɗan za ta samu ni da yawa mana idan ina da fatanya ni kaɗai na iya fatanya kuma ina buƙatar irin da zan noma to maimakon in ɗauki fatanya guda ɗaya biyu uku in je in ba wani shi kuma ya bani in me yasa ba zan yi wannan fatanya guda 500 ba in na yi guda 500 zan samu mutanen da za su siya in na samu mutanen da za su siya shi kenan in na gara ma ba ma sai na yi noman ba sai in jira wani ya noma in siya tun da na samu kuɗi daga nan aka ƙirƙiro kuɗi aka ƙirƙiro yadda za a yi kasuwanci to amma tun da an riga an ƙirƙiro abin da ake kira mass production wato in ƙera da yawa don in samu masu siya sai ya zama kasuwa ta yi kaɗan a Turai na gano in ƙera fatanya biyuwa wani ma a Holan ya gano da Holan zan kai yanzu ma suna ƙerawa ya zan yi da nawa to an yi abin da ake cewa a saurar sinayya kenan wanda ake kira da turanci industrial revolution sai suka ce to abin da za a yi mu nemi kasuwanni a wajen Turai wanda neman wa'annan kasuwannin a wajen Turai ba su gano abin da muka gano ba kuma yadda muka sha wahala muka gano sai mu kai musu su siya sai su ba mu wani abin da muke so sai mu dawo da shi wannan shi ne dalilin da ya sa Bature ya fara fita ya je ya yi diratar mutane to a ji Afirka a yi diratar ya fiki don a gano yadda za a yi a yi nasara a kansu a kai musu duk abin da suke bukata a je gabashin duniya a je kasashen larabawa sai ya zama kasashen larabawa suna da wata matsala da guda daya wanda dukkan sauran kasashen duniya ba su da ita wanda wannan shi ne ya ja wannan istishraki da muke magana a kai a yau menene wannan matsala da suke da ita shine su suna da ƙarfin addini saboda haka ba za ka yaudare su da kasuwanci kaɗan ba bilhassal bayan ƙarfin addini Portugal ita ce ƙasar da ta fara fita ta hau jirgin ruwa ta tsallaka ruwa Mediterranean Sea da teku wannan teku tamu da ake cewa Atlantic Ocean ta tsallaka don ta zo ta yi kasuwa sai ya zama idan sun taho da karar kansu sai su haɗu da jiragen daula Usmaniya wacce daular musulunci ce sai su tare su ce ina za ku je za mu je kasuwanci Afirka waye ba ku izini kuna da license in Allah ka wannan ruwa ya karkashin mulkin mu yake saboda Allah ba ku da license sai kun biya haraji sai suka dinga tsora musu haraji suka dinga sai suka gane to wayannan mutanen Turkiya abinda ya sa su haka musulunci ne balle larabawan daga musulunci ya daga wajen su musulunci ya taho saboda haka akwai buƙatar a yi birata mai zurfi a kan su to wannan shine abin da ya kawo istishraki ni birasar addinin su ni birasar tunanin su ni birasar tsarin mulkin su to akwai kuma hikimi na cewa musulman nan sun ba mu wahala saboda a lokacin da daular Usmaniya ta zo ƙarshe take dab da faduwa abinda ya fi komai fitowa fili cikin yadda ake gudanar da daular shi ne zalunci an yi zalunci Allah kuma baya barin zalunci shi Allah ya tare daular saboda haka sun karɓi harajin har fiye da yadda ya kamata ta kai ga har ƙasashen musulmi ma suna zalunta su ba inda za a naɗa gwamna ta yi Bature in ba Bature ba ne ba za a nada shi ba har ta kai ga wani lokaci ma sabani ya shiga tsakanin mu da ya shiga tsakanin su da Maulana Abdul Abbas radiyallahu anhu har yi mummunar addu'a a kan su wanda muna ce da zan wannan addu'a ita ta karya su to sun yi ta yin wannan abubuwan wanda wannan ya haifar da wannan hidibi a zukatan turawa saboda haka suka shigo da ƙarfi da niyyar su yi dirasar aqliyar musulmi a gurguje akwai littafi da yake ta yawo hannun mutane ana ce mishi Mr. Hanfar al-Jasus al-Birtani fil Bilad al-Islamiyya ko kuma Mr. Hanfar the British spy in the Islamic world wanda wannan littafin babu tabbacin cewa abinda aka rubuta a cikinsa shakhsiyat din akwai su amma ma'surat tarihiyya suna tabbatar da ahdath din sun faru wato irin abinda za ka iya kira da turanci historical fiction wato kirkirarren labari ne amma duk abin da aka faɗa a ciki ya faru to wannan littafin abin da zan kawo sunan shi saboda ya faɗi wata magana da yace ministan da ake kira a lokacin wazirin mustamarat wato minister of colonialism har minista suke da shi a ingila na colonialism da wancan lokacin ya tara wayanda zai tura su su shiraki sai ya musu wata magana a sai yake gaya musu hanfar kuma wata magana wanda wannan magana ta yi samarizing wato ta yi mana talqisin ne ake so a yi kuma har ya shiga a yi shi ko da abin fiction ne historical a matsayin historical fiction yake cewa da Mr. Hanfar ya tambaye shi za mu iya wannan aikin kuwa yake mishi lafiyan zai lafiyan zai فإن المسيح وأصحابه لم يكنوا للحكم إلا بعد 300 سنة من الاضطهاد والتشريد والقتل له ولأصحابه حتى وإن وصلنا إلى الحكم بعد قرون فإن الآباء يزرعون للأبناء يتي حنفر كالكدام فتمتي ويوسف المسيح بيسا مجاما كفى دولة في بايون شكرا تيبكو أنا bayan an kashe shi aka ci gaba da kashe sahabbansa ana wahalar da su ana korar su bayan shekara 300 sannan suka kafa daula saboda haka ko da mun cimma abin da muke so bayan tunciyar da dama ai ba komai iyaye suna shuka ne don ƴaƴansu su girma wannan ita ce fikirar da aka shigo da ita bara zuwa istishraqi da wannan fikirar to yanzu an taho istishraqi da niyyar koda bayan karnoni da yawa a yi nasara malamai a gurguje sukan kasa istishraqi kashi uku sukan ce istishraqi nan akwai abin da ake kira da ina nema alabar malamin zan giba a lokacin liman a gurguje akwai istishraqi wanda ake ce pre-colonial orientalism akwai colonial orientalism ko post-colonial orientalism sannan akwai neo-colonialism wato al-istishraq ma qabla al-isti'mar ma ba'da al-isti'mar al-istishraq wato istishraqin da aka yi kafin a zo a yi colonialism kafin a yi mulkin mallaka wanda wannan istishraqi a cikinsa aka yi duk yadda za a yi wajen gane aqliyar musulmi ta hanyar ba ma tare da an bari musulmi sun san ana yi ba don a gane yadda za a mulke shi to kashi ne biyu wanda aka yi bayan an yi mulkin mallaka wanda a cikinsa ne malam ya zakulo mana dukkan waɗannan abubuwan da ya zakulo na aka samu masu adalci daga cikin mustashriqun to su masu adalci daga cikin mustashriqun din nan tunda an riga an samu an yi abin da ake so a yi yanzu sun samu ƴanci su ba ma'aikatan daular Ingila ko Amerika ba ne yanzu zaman kansu suke yi shi ne dalilin da yasa aka samu wannan adalci da malamin ke faɗa amma a lokacin da suke ma'aikatan gwamnati ne su turo su aka yi officially ba iya samun wannan ba muna tuna Mr. Hanfar ya taɓa kawai da wani malamin addini da ya masa wasu bayanai da sun haɗa shi ke nisa musu ya ga mutanen nan ne ko dai nan musulunta ne da ya zauna shi kaɗan ya tunani ya je gab da inda zai musulunta sai aka ji yana cewa alwajibatu fawqa al-awaqib alwajibatu fawqa al-awaqib wai me ma'anar alwajibatu fawqa al-awaqib shine responsibilities are above emotions wannan wajibi na ne in aikin duk da kasa ta sani har ya kamata in dora shi sama da feelings dina a madana na dan adam sai da kuma mutum ta na fata ba a iya samun musifuna cikin zuwa wannan lokaci amma da aka riga aka yi dinkin mallaka to yanzu an samu lokacin da suna cin gashin kansu ya ta samu masu adalci biyawa a cikin su daga ciki har da irin su Napoleon Bonaparte da malamin ya karanta mana yanzu wayannan masu adalci har yanzu akwai ƴar matsala daya ko zan danja hankali jama'a da ita adalci dole ne kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kana so ko ba ta so ko sai da ko baka yarda ba kamar yadda Thompson ya faɗa cikin maganganun da malamin ya karanta mana yace ai yau abun kunya ne a ce ga wani mutum yana ƙaryata dinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ƙaryatawar ta jahilcin ka take nunawa jahilcin ka take nunawa ba jahilcin addinin Annabi Muhammad ba sai da ka dole kai wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko da ba ka san kai saboda haka suka yi kai to amma daga cikin su har yanzu akwai waɗanda adalcin na kasuwanci ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau akwai waɗanda suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam adalci amma adalcin na kasuwanci misali da gaskiya akwai Napoleon Bonaparte wanda shi ne ya yi juyin jihali na Faransa wanda ake ce French Revolution karni na 18 sai a kan yana cewa I wish a time shall come when I will bring all the educators and all the elites of the world together and rule them with the principles of Quran, which alone is truth and which alone can lead men to happiness. Yace ina fata an samu dama wani lokacin da zan tattaro kan dukkan masana na duniya da dukkan elites na duniya mu tattauna su yadda da ni kan cewa ƙa'idojin da Qur'ani na Muhammadu ya ajiye kadai za su iya jagorancin duniya kuma su ba dan adam farin cikin da yake bukata wannan magana ta kai adalci Napoleon Bonaparte lokacin da ya faɗi wannan magana ya zo masa yana tunanin ya zai yi wa masar mulkin mallaka ya buga ya buga abin da ya duba a kan wannan magana ta sai kara da cewa ya musulmi ba ya gaya wasu manyan mutane a masar da ya buga ya buga ya ga abin da ya duba sai fasa musulunci ya koma Faransa sai ya ci gaba da yaƙi kaji ashe adalcin da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam na kasuwa da kasuwanci yake ci sai ya hakura sai ya koma akwai irin su dole amma akwai waɗanda adalcin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na kasuwanci bane man ya Abdullah ala harbin yana ga wa khairun ma annabi yana ga wa yana ga mutum da yake nin kala wala wa yakfira dunya wala akhirah yana ga wal khusran al mubin irin suna koliyan bona ba akwai wanda adalcin da suke wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na ƙarya bane na gaskiya ne a gurguje na ga malaikun da yana nuna min lokaci bari mu misali da abin da ya faru kwanan nan wanda kowan mu ya san shi shekara 2003 ba aka yi wata zanga-zangar rusa ni janar masallatai a Germany duk mun tuna wannan bayan an yi kasashe da yawa na turai suka ɗauka irin su Sweden irin su Faransa duk suka ɗauka aka yi cewa doka ana rusa ni janar masallaci me ya jawo ta wannan wani bature ne dan majalisa ne a Germany ransa yake ɓaci da wata diraka da aka yi diratar da aka yi shi ne a kusan da ƙarshen wancan ƙarni da ya wuce ko tsakiyar da daga wajen 1940-50 an yi wata ittifaqiyya tsakanin ƙasar Germany da ƙasar Turkiya ƙasar Turkiya a lokacin tana cikin halin karyewa tattalin arziki ita kuma Germany tana fama da ƙarancin ma'aikata sai ta nemi Germany ta ba ta dama ta ɗibi 'yan Turkiya ta kai su Germany su yi aiki ta Germany ta ce ba ta yarda ba sai Ingila ita kuma sai tunanin idan aka bar Turkiya a lokacin tun da sai da sun karya ta in aka bar ta abin ya ƙara kamari to idan ta ce na arziki ya ƙara karya jama'ar Turkiya za su waɗi in suka waɗi za su je su jawo matsaloli a ƙasashe da yawa ne suna da turai saboda haka sai Ingila ta shiga magana ta ce Germany don ne ta yarda sai Germany ta ce ta sa yarda saboda Ingila ta sa bai shikenan sai suka shiga aka ta kai Turkawa aka ta kai Turkawa aka ta kai Turkawa suka yi yawa da suka yi yawa sai bayan shekara 50 ya ta kai Kinajiya ta gari Turkawa sun fita cewa ya mu koma ba inda za mu je ya mu ɗan nan ne in ma kun ce mu da muka zo da aki ne mun tsufa ma yanzu ai ba abin da za mu yi a yi mu da muka yi ba a nan ba su ma ba ki ne saboda haka aka kai da kawowa a majalisa har aka yi dokar da tabbatar da cewa wannan mutane dai yan zamani ne da Turkawa musulmai sun cika zamani da Bature baya wuce da biyu wajen haihuwa Bature musulmi ne yana haifan huɗu har bakwai saboda haka da suka yi nasa sun sai suka gane dukkan wata culture a duniya tana buƙatar double reproduction don ka ci gaba da abinci ne ma'anar wannan maganar ma'anar ta shi ne duk mutum biyu dole ne su haifi aƙalla mutum huɗu in dai ba su haifi mutum huɗu ba to idan aka yi jini biyu zuwa uku wannan kalcin za ta ƙare an bakar ta jiha sai da turawa suna haifin mutum biyu ko ɗaya turkawa kuma suna haifin huɗu zuwa bakwai ne ma'anar wannan maganar bayan ƙarni bayan jini generation kenan uku zuwa huɗu zai zama a zamanin babu mai faɗa a cikin shi wannan sai ya da duk mutum suka ce ko kadan yara su ke da su wannan kada ki ya bayyana da zamu shi wa'azin ke ciki don ki suka dauka nan ko zaki maka komai har sai ba ka ba irin wanda ba za ka gani ba saboda ka zo da zamu ke arni wannan ya kawo miki hankali yanzu abinda turawa a yi a cikin cewa shi ne zamani ta shiga kullum ba ta bin kai of islamization wannan shi ne abin da ake bayani kullum ba ta bin kai of islamization saboda haka sauran kasashen turai su yi kafa kafa ta su fada irin halin da zamani ta bada masu mu bayar da daga cikin shi cewa su ke yi abin da ya rage muku yanzu a Amurka Amurka bai hankali ta ta bada halin da Europe ta bada in sun yi cin zamani da zai ga sauran kasashen ba to wannan shi ne abin da ya jawo wannan tashin hankalin wancan ɗan majalisa mai kare motion a house ya ce dole ne a yi dokar da za ta hana tasirin musulmi amma bai yi abin kirkin da ganin da yiwuwa ya ce a rusa dukkan hanzana saboda wannan shi'ar ne na addini za mu kuma da kake kila kan ku yana ce mariya sai da haka malama tana kara ta kusan sai da haka ya ce wannan dokar aka rusa hanzana
sallallahu alaihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.